Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangijin da ya sauƙaƙe wa dukkan wani musulmi samun hanya ta rabauta. Sannan ya mushi alƙawali da samun gwaggwaɓar lada a nan gidan duniya, sannan kuma da abin da ya shahi gobe kiyama. Ina mai shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya sanya wa bayin shi lokuta na samun ayyuka waɗanda suke keɓantattu wajen samun keɓancaccen lada. Ina mai shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne, manzon Allah ne. Allah ya aiko shi rahama ga duniya ga baki ɗaya, sannan kuma Allah ya sanya shi hujja ce akan bayi ga baki ɗaya. Dukkan mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka same su a kowane lokaci suna bibiyan ayyuka na alheri, saboda su kasance suna rigai-rigai a cikin shi. ‘Yan uwa musulmi, muna dab da fadawa wasu kwanaki masu albarka, wanda farkon wata na Zulhijja yana ɗauke da wata daraja ta musamman a cikin addinin musulunci. Waɗannan kwanaki guda goma wata kaka ce ta baje ayyuka na alheri don samun alheri daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanaki ne na ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala, kwanaki ne da suke ɗauke da alheri, kwanaki ne da suke ɗauke da albarka mai yawa. A cikin waɗannan kwanaki za ka samu masu imani musulmai suna ƙoƙarin rigai-rigai wajen aikata ayyuka managarta. A cikin waɗannan kwanaki za ka ga mutane kowa yana haba-haba ya samu irin abin da ya samu a cikin waɗannan kwanakin da Allah ya rubuta mushi. ‘Yan uwa musulmi, waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan Zulhijja, hatta kai inda malamai suke ambata su akan cewa babu wasu wuni a duniya kakab da suke da darajar waɗannan kwanaki guda goma. Wancan kwanaki guda goma na ƙarshen watan Ramadan su wannan dararrukan su ne yake ɗauke da wannan falala, amma shi kuma waɗannan kwanaki wuninsu yana ɗauke da alheri mai yawa. Dukkan mutumin da ya aikata alheri, Allah yana lillimkawa bawa aikin shi na alheri a cikin waɗannan kwanaki guda goma. Kamar yadda kuma ɓanna da aikata ba daidai ba, da aikata saɓon Allah, yana da hatsari a karan kanshi dama, sannan kuma a cikin wannan kwanaki guda goma hatsarin ya yi lillimkuwa. Allah kare mu. ‘Yan uwa musulmi, waɗannan kwanaki kwanaki ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikinsu. Abdullahi ibn Abbas, Allah ƙara yarda a gare su, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu kwanaki gabaki ɗaya a duniya wanda aikin alheri ya yi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sama da waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan Zulhijja. Sahabbai suka ce, ya ma'aikin Allah, ko da mutumin da ya huta jihadi don ɗaukaka addinin Allah, ya huta don Allah, ba zai samu lada ba sama da mutumin da ya aikata ayyuka alheri cikin wannan kwanaki guda goma? Manzon Allah ya ce walal jihadu fi sabilillah, ko wanda ya huta jihadi ba zai nuna maka samun lada ba idan ka doge akan ayyuka na alheri a cikin waɗannan kwanaki guda goma. Manzon Allah ya ce sai dai kawai mutumin da ya huta da gangan jikin shi, sannan ya huta da dukiyar shi, gangan jikin shi bai dawo ba, dukiyar shi bata dawo ba, wannan shine kawai zai iya yin kunnen doki da mutumin da ya zamanto ya aikata alheri cikin waɗannan kwanaki guda goma. Da haka ashe ba ƙaramin gata ba Ubangiji subhanahu wataala ya ma bawa idan ya nuna mushi irin waɗannan lokuta. Allah nuna mana. Sannan Ubangiji ya yi rantsuwa a cikin Alƙur'ani mai girma, yake cewa wal fajr, Allah ya rantse da alfijiri, ko Allah ya rantse da lokacin alfijiri, sai ya ce walayalin ashir. Haka kuma Ubangiji yana rantsuwa da kwanaki guda goma. Wannan kwanaki guda goma malaman tafsiri suke cewa su ne farkon watan Zulhijja, wanda kuma dama watan Zulhijja iya cikin watanni guda hudu masu alhurma. ‘Yan uwa musulmi, wannan kwanaki sun kumshi wata rana wadda take da albarka, take da alheri, wadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kalli aikin hajji gabaki ɗaya, ya ce musu alhajju arafa, aikin hajji ya ce arafa ne kawai. Wannan kwana yana nan a cikin waɗannan kwanaki guda goma. Wa ya sanar da kai abin da ake cewa ranar arafa? Ita ce rana mai tarihi a duniya, saboda a wannan ranar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cika addini gabaki ɗaya. Allah sabkarda al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Allah yace daga yau na cika muku addinin ku, na yardan muku musulunci a matsayin addini, na cika ni'ima ta a gare ku, sannan kuma kowa zai bauta mini ya bauta mini akan tsarin wannan musuluncin. Wannan aya ta sabka a ranar Arfa, ta sabka bayan sallar la'asar, wanda manzala ya karanta wa sahabban shi cewa addini ya riga ya cika, wanda wannan kuma ya sabka a shekara ta 9 da hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yan uwa musulmi, wannan kwana ko kuma wannan kwanan na Arfa yana daga cikin abin da ya kamata dukkan mutumin da bai samu zuwa aikin hajji ba, anan kai kuma sai ka azumci wunin Arfa. Wunin Arfa ana gane shi ta hanyar wanda suka tafi Saudiya, suka tafi aikin hajji, suka tsaya a Arfa, rannan ci Arfa a wajen Allah subhanahu wataala. Wannan kuma idan ka azumci wannan wunin guda daya, zai zamanto maka sababi na samun kankaran zunubai na shekara guda biyu, da shekarar ta gabata da shekarar da za ta zo a gaba. Sannan kuma wannan wunin na Arfa, Aisha radiyallahu anha take cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace babu wata rana da Allah yake entar da bayi daga gidan wuta zuwa gidan aljanna sama da wannan wunin wanda yake na Arfa. Bal hasali ma Ubangiji subhanahu wataala yana kusantan bayin shi a wannan lokaci, ya rika nuna wa mala'iku cewa waɗannan mutanen da suka tsaya a Arfa, Ubangiji subhanahu wataala yana alfahari da su, yana ji da su, yana nuna cewa waɗannan bayi sun yi wani aikin azo a gani. Allah yana hudi wa mala'iku akan cewa waɗannan mutanen na musamman ne. Kaga ashe wannan wuni ne wanda yake iya da albarka kwarai da gaske. Don haka ƴan uwa masu imani, mu yi kokarin ribautan waɗannan kwanaki guda 10, sannan kuma bil akhas wannan kwana na 9 na wata na Zulhijja mu azumce shi, sannan kuma mu yi kokari mu gabatar da ayyuka na alheri a cikin shi. Ƴan uwa musulmi, daga cikin ayyukan da suka kumshi waɗannan kwanaki guda 10 na farkon watan Zulhijja, akwai abin da ya shahi aikin hajji a karan kanshi, saboda muhajjata aikin su yana farawa 8 ga wata na Zulhijja. Daga wannan 8 ga wata na Zulhijja, wanda kaga aikin hajji na iya daga cikin farillai wanda yake na addinin musulunci, Allah subhanahu wataala yake cewa lalle na ga Allah akan mutane su ziyarci dakin shi dukkan wanda Allah ya bashi daman tahiyya, wanda ya kafirce ya butulce ya sani cewa Ubangiji mawadaci ne game da bayin shi. Wannan aikin hajji me yake tabbatar da shi? Shine abin da ya sha al-qudratul madiyya wal badaniyya. Idan Allah ya baka dama na dukiya, Allah ya baka dama gangan jikinka yana yi, sai ka je kai wannan aikin hajji. Sannan kuma yana kasancewa farilla marratan fil umr, in kai guda daya a cikin rayuwarka kakaf ka sabke. Sai kuma abin da zaka koma, wannan zai zamanto maka a matsayin tatawu'i, a matsayin nafila. Sannan wannan wunin na abin da ya sha aikin hajji, Abu Hurairu Allah ƙarin da a gare shi yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace daga umara zuwa umara, daga abin da ya shahi aikin hajji zuwa aikin hajji, daga umara zuwa umara, duk abin da ka aikata na ba daidai ba, Ubangiji zai kankare maka zunubanka. Sannan aikin hajji idan ka je kai shi, ya zamanto al-hajjul mabrur, hajji karbabbiya, Allah ya amsa, to laysa lahu jaza illa al-janna, bakka da sakamako in ba gidan aljanna ba. Duk mutumin da ya je aikin hajji, to sakamakon shi shine gidan aljanna. Bal hasali zai komo kamar ran da mahaifiyar shi ta aihe shi, dukkan wani ayyukan datti ya zubar da su ga baki daya. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kara da cewa ku bibiyi aikin hajji da umara, kai hajji kai umara, kai hajji kai umara, saboda waɗannan abubuwa suna kankare zunubi kuma suna raba bawa da talauci. Kamar yadda ka san ƙarhe idan aka sa shi cikin wuta, aka gasa shi, yadda wannan wutar za ta sa dukkan wani datti da yake jikin wannan ƙarhen ya zube, to haka bawa idan ya bibi aikin hajji da aikin umara, dukkan zunuban shi Ubangiji subhanahu wataala zai yahe mishi. Iya daga cikin abin da ya kamata mu ba himma a cikin waɗannan kwanaki, karanta alƙur'ani mai girma, karanta ƙur'ani, tilawar shi, tadabburin abin da ya kumsa, da kokarin kai kawo wajen abin da ya shahi karatun Qur'anin nan, saboda Qur'ani waraka ne, Qur'ani rahama ce, Qur'ani shiriya ne, Qur'ani haske ne. Dukkan wanda Allah arzuta shi da wannan, to tabbas Ubangiji subhanahu wataala ya bashi wani kyauta na musamman. Dan abin da ka iya, ka bude, ka karantawa, ka rika memetawa, komin karanta abin da ka iya ya zama to kana da tsari na karanta alqur'ani mai girma saboda qur'ani shaqundum ne ya hada dukkan wani abin da yake amsa sunan shari'a ubangiji subhanahu wataala yake cewa mun sabkar a cikin alqur'ani mai girma abin da yake waraka ne da rahama ga mutanen da suke masu imani ne sannan Allah ya ƙara cewa lalle wannan alqur'anin yana shiryarwa zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya ƴan uwa musulmi mu yi kokarin ribautan waɗannan kwanaki da waɗannan lokuta da Allah rubuta mana rayuwa a cikin su tun kafin wannan damar ta kubce mana ayyukan bin Allah ai kyautatawa abinda ya shafi sadaka umurni da kyakkyawa ayyuka na nafila duka ya zamanto waɗannan kwanaki guda 10 mun rakkaza mun yi concentrate akan ayyuka na alheri ubangiji subhanahu wataala zai ba mu gwaggwaban lada wanda yake ba ma bayin shi idan sun kula da waɗannan kwanaki sannan kuma abu na ƙarshe iya daga cikin abinda yake ya kamata mutum ya kula da shi a cikin waɗannan kwanaki la siyama idan aka ce yau watan zulqa'ada ya kare zulhijja ya kama to duk mutumin da Allah ya sa yana da wani abu a hannun shi zai yi layya kar ya taba gashin shi kar ya taba farcen shi wani iya daga cikin abin da ya kamata mutum ya kula ya zamanto duk abin da zaka yi na hudda gashi ko harce ka hudda shi kafin wannan watan ya tsaya daga ya tsaya in dai Allah baka dama to karka taba kowanne daga cikin wannan abubuwa guda biyu babu laihi game da mutumin da zai sarce gemun shi ko ya sarce gashin shi wani abu ya rika zuba wannan wani abu ne wanda ba a kama ka da wannan laihi haka mace za ta iya yin kitso sannan kuma za ta iya sarce kanta wani kaso na gashi ya zuba wannan baya daukan ma'anan cewa an yi aski kenan aski aka hana sannan kuma da hudda abin da yake farce ne sannan waye yake wajibi akan shi ya kula da wannan shine mutumin da yake da layya amma idan zamanto babanka zai yi laye kai kana ƙasa kana ciki wannan kai babu komai akan ka zaka iya zuwa kai askin ka ka hudda farcen ka lokacin da kaga dama mijinki zai yi layya abun yanka guda daya ku za ku shiga karkashin layyar shi ce to ba a bukatan cewa ku kuma ku kame game da abin da ya shafi gashin ku ko kuma abin da ya shafi farcen ku kenan abin yana hawan mutumin da yake da dabbar da zai yanka fatan mu Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon muru a ribautan waɗannan lokuta da waɗannan kwanaki kuma Allah subhanahu wataala ya kadarta mu daga cikin waɗanda za su kai wannan lokuta اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله